shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya kuka akan yanda ake gudanar da harkokin shugabanci a duniya, inda ya nana ta cewa tun karshen yakin duniya na biyu a shekara 1945 babu ji daɗi a duniya, ga damuwa da kuma rashin ƙwarin gwiwa akan tsarin shugabanci. Ya ce wannan hali da muka samu kanmu a ciki bai tsaya akan wani yanki guda kaɗai ba, sai dai ya ce a ko'ina ka waiwaya za ka ga hakan yake faruwa. Ya ce ba na buƙatar wani salon magana ko wasu kalamai masu daɗi wurin faɗar wannan batun na gaskiya da ta cika ga bil'adama, in ji shugaba Akufo Addo yana faɗa a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a taron ƙolin majalisar na cikin 78 a birnin New York. Ya ce duniyarmu nan ba ta da daɗi a yau. Shugaba Akufo Addo ya taɓo batun da galibin ƙasashen Afirka suke magana a kai na sake fasalin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, ta yadda ƙasashen Afirka za su samu wakilci na dindindin. Ya ƙara da cewa Ghana na cikin kwamitin sulhun shekara na biyu kenan, kuma akwai shaida da dama da ke tabbatar da al'amura ba sa tafiya yadda ya kamata.
We witnessed this firsthand over and over again that the big powers of the United Nations might be preaching democracy, fairness and justice.
Yace mun yi shaida sai da yawa manyan kasashen Majalisar Ɗinkin Duniya da suke kira da tsarin demokradiyya da yin adalci da gaskiya, amma suna yin akasin haka a wannan majalisa. Su mai da hankali akan son zuciyarsu amma ba batun bil'adama ba. Ya ce ba zai yiwu mu yi kira ga abin demokradiyya alhali wasu mambobin majalisar suna ganin rashin adalci a wannan tafiya da ake yi.
So President, for the past year and a half, a full-scale war is being waged in the center of Europe. The United Nations appears unwilling or unable to influence the events taking place.
Yace shugaban taro, shekara guda da rabi kenan yaki yayi zafi a tsakiyar nahiyar Turai, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta da niyya ko kuma ba ta iya shawo kan yakin. Ghana ta kasance a cikin zaman kwamitin sulhun na tsawon wannan lokacin, kuma za ta iya tabbatar da cewa sake karfafa taimakon juna a ƙarƙashin leman Majalisar Ɗinkin Duniya ba zai yiwu ba har sai an ɗau matakin tube ƙarfin faɗa a ji da aka baiwa wasu manyan ƙasashe a majalisar, amma ga dukkan alamu majalisar ba ta da niyyar yin hakan. Shugaban ya kuma yi magana akan rashin tsaro da ake fama da shi a yankin Sahel da yammacin Afirka.
I do not refer to the events in Ukraine and seek to pretend to ignore the tragic events in my own neighborhood of West Africa and the Sahel.
Ya ce ba zan yi magana akan yakin Ukraine na yi kamar na manta da abin da ke faruwa a kusa da ni ba. Kasashen yankin na fama da tashin hankali na 'yan ta'adda, wasu ma sun rasa yankunansu da 'yan ta'addan suka ɓace. Don haka muna kira da a zo a taimaka mana a wannan yaƙi, amma ba a zo a dagula al'amura da sunan za a taimake mu. Gobe ne dai ake sa ran ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar Nijar zai gabatar da jawabi a madadin gwamnatin sojan Nijar idan Allah ya kai mu. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.